Ebuje
anya aura maryama alaja se anya aura maryama anya aure lokuta ka maryama mace ta fito mama an gwanci kamalu anya auran za a kai ki to ce zauna gidan mutun ki kar ki fito Allah da tar da ki ta bar ki aure mama
maryama mama da kamal sun fito sai a tafa alhuwa
amarya da ango kudu kudu tarihin mama ta kama ango
kudu ma amaryan ta muta san biyayya
kaya musu maryam yari mata yi
ashe ta fi ata an bayyana ku maryam a 1994
a cikin Kano ta da ba September 6 ranar da safa ne kamar after 6
an taru jama'a an yi makis manya suna ta addu'a sauki ke har ma ana rairayin wakanki kin fara nuziri cikin tsarinki a lokacin shekara biyun ki tafi da ke a mota cike zuwa domin bajaji a birni cike zama wurin abinci kin fara yin firamare sai gaki kika gama sakandire cikin himmarki kin kammala jami'a cikin kimarki kin yo bautar kasa 2016
an zo auren ki ne 2018
Allah sa suna 2019
ku gaishe ki maryama yar tattarima inda ma maryama yar hajiya mama
hata ju sa'adatu da tayyitar ina ku
gode amma ina hajiya walida mai kima mama
mama ga amarya walida yarima
an zo auren diyan ku an kai mama Allah ya dai sassa
amarya da ango mama yarima dai ta ya aure ku ce wa mata maryam yarima an zo ku ce
da wuya da dadi
ya makarki dai ba da kin yo karatu mun san ki kun kulawa da kanne kowa da kowa ya san ki kun biyayyar ki nan da ki samu ilimi maryam karki manta da yaya
yar yarima yan ga makarki dai ba mu kai
amarya da ango mama yarima dai ta ya aure wa mata maryam yarima an zo ku ce
da wuya da dadi
ya makarki dai ba mu kai lallai da dadi ranar bikin ki an dana tsallele shi a tanfa fatan garin mu sun kure kalle an sa turare an kama mama an sa ta lalle ku ce amarya a auren ta tabbata ta bi amarya da ango mama yarima dai ta ya aure ku ce wa mata maryam yarima an zo ku ce
da wuya da dadi
ya makarki dai ba ya asamo mai ladabi irin na juma
ma wurin uba ma babu kamar yarima in ga wuya da dadi
ya makarki dai ba ya za ai aure ai shuba a sanyin biyayya wannan zama ma an yi shi ne kawai a juku
wuya da dadi
ya makarki dai ba in an yi aure ana fitar zama ne ya daure ko babu dadi dukkan wuyar zaman sai a juku
ya da dadi
ya makarki dai ba mu kai
amarya mariya kamala angwanta ya amarya mariya kamala angwanta ya
amarya mariya kamala angwanta ya
amarya mariya kamala
angwanta ya ya na kwaye
ku gaishe da baban ango ha ha ha
Alhaji Ahmad tukurkuce ma baba auren da aka
Allah ya dai sassaka
hata ju mai jajja mu je zuwa dai mama mamar ango mama
Allah dai kyautata harkoci na bukin ga Allah dai sassaka
ya Maryam ina Adam ya rima Adam na gaida ka
mabanya ya abunka Allah dai dingan shi zo mu da gudun sa Allah dai sassa
ina sala yake su sala an banyance an kai kauna a gidan miji a dai tantance
sale ya rima Allah dai sassa
ina
abba abbas muna gaida ka ina sa
sadin sadin ko kai mana gaida
Maryam
ina sani cikin kidi nace gaida
Maryam
nace ma al'aminu kai ma
Maryam
Musa da Jibril ina gaida
Maryam
sayyidna khalifa ma ina gaida ko Aisha yarima Aisha gaida
Maryam
sallin ki da kokari cikin aiki
Maryam
Umai madace da Husna mun gaida
Maryam
Khadija da Ikhsan mun gaida
Maryam
Nana da Ummi har da Fatima kace duk mun gaida
mu gaida kawaye
suka didi kinga an ganki sahuwa ashe tafiyar da ce akan ci da ita ba ina hadiza ya rusulin ki mudewa ina fauziya tajir fauziya da dawa ina bulki su abdullahi ban ganki ba khadija tura mako ta zo ba ganta ba
saudat ani har da hawa ta duka fada
nana aisha har amatullah fada yasmin tunda an gano ki muna kan fada
as-sama'u duguri ala sassaqira sumayya jiga ce ma an gaida
imam rukayya joji ce ma an gaida
imam zainab ir adu wa zainab sannu
mami talwa ce ma mami
imam
nana akwai dukure ce ma sannu sajira sanna sabu ce ma sannu
Hadiza bebe ji sannu sannu mama kire mama mace ma sannu
hajjo kire ma hajjo ce ma sannu Nabila gwada kanda ce ma sannu Firdausi da Aisha magaji sannu Shatu nani hadda ummi kukuwa sannu Allah ya sanya alkhairi Allah ya samu dace amin